cigaba da fafatawa da ake gasar cin kofin kalubale na kasar Ingila wato FA Cup na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta doke kungiyar kwallon kafa ta Shrewsbury Town da kwallo ɗaya mai ban haushi. Leicester City kuwa ta lallasa Plymouth Town ne da kwallo biyu da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Mansfield Town ta sha kashi a hannun Cardiff City da kwallaye 4-1. Kungiyar kwallon kafa ta Sheffield Wednesday kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Carlisle United ne da kwallo biyu da nema. Reading a gida ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Stevenage da kwallaye 3-0. A yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin na FA Cup na kasar Ingila, inda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Norwich City. Swansea City a gida za su faɗi gumi da Wolverhampton, sai kungiyar kwallon kafa ta Wigan Athletic da karɓi bakuncin Bournemouth da a fara wasan ne tun daga misalin ƙarfe 8:45 na yammaci agogon Najeriya, Nijar kamar da kasar Chad. Idan muka liga kasar Spain kuwa ɓangaren Copa del Rey na kasar na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan kusa da na ƙarshe wato quarter final, a yau kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla. Valencia da su baje gumi da Alaves, Espanyol suka karɓi bakuncin kungiyar Barcelona. A can kasar Faransa kuwa ɓangaren wasannin Ligue 1 na kasar, inda ake wasan mako na 21, a jiya kungiyar kwallon kafa ta Monaco ta tashi can jaras 2-2 tsakaninta da Nancy, sai kungiyar kwallon kafa ta Marseille ta doke kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg da kwallo 3-2. Grandis a gida ta sha kashi a hannun Coin da kwallo 2-0. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Wigan za su fafata da Lyon, ita kuwa Toulouse za su fafata da Nantes ne, sai kungiyar kwallon kafa ta Amiens suna tare da Montpellier. Mens a gida za su baje gumi da Saint Etienne, sai kungiyar kwallon kafa ta Lille suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Rennes. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Angers suna tare da Troyes ne, sai PSG a gida za su fafata da Dijon. Za a fafata wasannin ne tun daga misalin ƙarfe 7 na yammaci har zuwa ƙarfe 9 na dare agogon Najeriya, Nijar kamar da kasar Chad. Sauran labaran kuwa, ɗan wasan gaba na kasar Najeriya mai takalai da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Kelechi Iheanacho ya kasance ɗan wasa na farko da ya fara jefa ƙwallon da fasahar video referee wato mataimakin alƙalin wasa na video ya bashi. Shi dai wannan fasaha ana amfani ne da shi wajen taimakawa wa alƙalin wasa a yayin da ake tama faruwar wani abu a lokacin da ake wasan, wanda ya ɓuya wa alƙalin wasan kama daga shigar kwallo raga da duk wani abun da ya faru a filin. Akan yi amfani da shi ne bayan faruwan abun nan take, ko kuma bayan sa don fayyace gaskiyar lamari kuma ayi hukunci da akan haka. Kelechi ya samu shiga wannan tarihi ne a wasan da Leicester City ta yi da Plymouth Town a gasar cin kofin kalubale na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018, a lokacin da ya jefa kwallon da ke tamtaman shigarta, inda aka tabbatar da kwallon ta shiga kuma nan take alƙalin wasan ya bashi. An je tashi a wasan da Leicester City ta doke Plymouth Town da kwallo 2-0, kuma duk dan wasan na kasar Najeriya Kelechi Iheanacho shi ya jefa kwallayen guda 2 a cikin mintuna na 43 da fara wasa, kafin tafiya hutun rabin lokaci daga Bisani ya jefa kwallo ta 2 a minti na 77. Wannan shi ne karo na 3 da aka fara amfani da wannan na'ura a wasannin kasar Ingila, inda aka yi amfani da shi a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove ta yi da Crystal Palace na gasar cin kofin FA Cup, sai kuma wasan da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na wasan Carling Cup na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyoyi, huta lafiya.